الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi da yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddar haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata 19 ga watan sha'ban hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina 1443 wanda ya dace ma 22 ga watan uku shekara ta 2022 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Lum'atul Itiqadi al-Hadi ila Sabilir Rashad na Sheikhul Imam Abu Muhammad Muwaffaquddin عبدالله ابن احمد ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى بالي في كافين درسينا يو ادن دا تنبوي سنة ايه قباتا نعم kamar yadda na fahimta limami ne mai kuskuren karatu wanda kuma musamman a cikin suratul fatiha wanda bai dace ba a ce wato a ce cikin suratul fatiha mutum ya yi kuskure in ma cikin wata sura ce ta daban wannan abu ne ma'qul amma fatiha wadda ake maimaita ta yau da gobe bai dace ba a ce limami yana bannar karatu a ciki shine yace kamar limami ya ce wala ralina a matsayin ka na mamu dole ka ce amin an gane ko shi wannan kuskure nashi kuskure ne wanda kuma wajibi ne a yi masa nasiha cewa ya je ya gyara karatunsa saboda alqur'ani da tajwidin sa ya sauka babu wata kira'a da ta zo wala ralina an gane ko don haka kasancewar kowane harafi daga cikin harufa yana da mafita tashi ta musamman wanda ta hanyar nan ake kyautata karatun alqur'ani kyautata karatun alqur'ani ko wajibi ne don haka nasiha za a yi masa ya gyara karatunsa amma ko wannan kuskure da ya yi bai bata sallah ba kuma bai hana ba a bi shi sallah yau da gobe sai dai a fahimtar da shi ya je nema ya gyara in ya gyara fa lillahi alhamdu in ya ki gyarawa to kuma anan mutum yana iya canza wa ya nemi wani limami wanda ya fi shi kyautata karatu amma dan ya ce wala ralina wannan baya hana cewa ma musu ce amin bare na'am
mana kamar bayan sallar farza an samu zalla sallallahu alaihi wasallam kan majawari da yake ba da wannan yake sallallahu alaihi wasallam da Allah ta sallallahu alaihi wasallam kamar bayan sallar nafila su ana wannan askar kuma
wai misali kamar yadda ya tabbata a sunna farkon addu'ar Ramadan Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayan salamcewarsa daga sallah ta farilla shine yakan fada astaghfirullah sau uku sannan sai ya ce Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram da sauran azkar din da suka zo shin wannan a sallah ta nafila akan yi a domin iya abinda nasi ya tabbatar wannan addu'o'i manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi su ne bayan salamcewa daga sallah ta farilla ci ba sun fita dashi za su yi azumi
amma da sun fita za su bata ciki dai
ce dai kawai matafiya ne matafi halaka ne ya yi azumi dan bulaguro in ya ajiye azumi domin bulaguron da yake ciki kuma ba laifi ba ne ba domin shi matafi ya halatta ya azumi kuma ya halatta ya aje ajewar rangwame ne aka masa kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra duk wanda ya zamanto ba shi da lafiya alhali wata na Ramadan ya kama aw ala safarin ko yana kan hali na bulaguro ya sha azumi domin wannan rashin lafiya ko domin wannan uzuri na bulaguro Ubangiji ta'ala ya ce fa iddatun min ayyamin ukhar na kansa kilga wasu kwanuka na daban domin rama iya adadin abin da ya sha dan haka shi matafiyi rangwame ne aka masa na ajje azumi kuma yana halatta ya yi azumi in ya yi azumi ya yi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi bulaguro daga cikin sahabbansa akwai waɗanda suka ɗau azumi kuma akwai waɗanda ba sa yi sahabin yake faɗa waɗanda suke azumi ba sa aibanta wanda ba sa yi haka su ma waɗanda ba su ɗau azumin ba sa aibanta masu yin azumi darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun tsaya daidai gabar da malam yake faɗa yake cewa wal mizanu lahu kiffatani wal lisanu sikeli wanda Allah subhanahu wa ta'ala zai girka a ranar kiyama domin auna ayyukan bayinsa malam yace lahu kiffatani sikeli ne na hakika yana da tafuka guda biyu an gane ko yana da tafuka guda biyu wani sanin kuma yana da halishi idan aka ce kiffatul mizan kenan tafinsa wanda ake dora kaya sannan wal kiffatul akhar wanda ake dora dutsi kenan domin a auna shi kuma lisanin kenan allura wanda take tsakiyar sikeli wanda take nuna cewa abu yayi daidai ko kuma bai yi daidai ba dan haka wannan malam yana tabbatar mana cewa shi wannan sikeli da Allah subhanahu wa ta'ala zai girka a ranar kiyama domin auna ayyukan bayinsa sikeli ne na hakika. Tuzanu bihil a'mal, da wannan sikeli ne za a auna dukkan abubuwa, dukkan ayyukan da bayi suka aikata a rayuwarsu na alkhairi da na sharri. Bayani ya gabata, wasu daga cikin magabata sun tafi akan cewa sikelin ba ɗaya ba biyu ba ne, sikelulluka ne da yawa Allah zai girka su a ranar kiyama. Sun kafa hujja da fadar Allah subhanahu wa ta'ala da ke cikin suratul anbiya, wana ba'ul mawazina al-qisda liyawmil qiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Ash-shahid, Ubangiji ta'ala yace wana ba'ul mawazina al-qisda, lafazin mawazin jam'i ne na mizan. Ubangiji ta'ala yace za mu girka ma'aunai waɗanda suke na tabbatar da adalci domin yinin alkiyama. To, tare da cewa da yawa daga cikin magabata sun tafi akan cewa sikeli ne ɗaya-ɗaya wanda gaba ɗayan bayi farkon duniya zuwa ƙarshenta gaba ɗaya kowa Allah subhanahu wa ta'ala zai auna masa abin da ya aikata a rayuwarsa, kuma a cikin yini ɗaya-ɗaya shi ne yinin alkiyama. Wanda kuma bayani ya zo cewa shi awon kala uku ne. Wani lokaci ayyukan da bawa ya aikata su ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai jassa masu a saka a cikin mizanin a auna, ma'ana sallah da muke yi, azumi, zakka, da'a ga mahaifa, sadar da zumunta, kyawawan halaye, tasbihi, tahmidi, takbiri, duk abubuwan da muke aikatawa na ibada Ubangiji ta'ala zai dora su akan sikeli ya auna. Kamar yadda dalilai ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun tabbatar da wannan nau'i na farko, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa, hadisi na cikin sahihu Muslim, manzon Allah yake cewa ad-duhuru shatarul iman, sai yace walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma baina as-samawati wal ard. Al-hadith, manzo Allah yake cewa tsarki rabin imani ne, ma'ana inda za a kasa imani kashi biyu to tsarki ya kwashi kashi daya. Manzo Allah yake cewa walhamdulillahi tamla'ul mizan, fadar alhamdulillah wato takan cika sikelin bawa a ranar kiyama. Kaga wannan yana nuna kenan ayyukan da bawa yake aikatawa na ibada Allah zai jassama su a saka cikin sikeli a auna. Haka hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa, ma min shay'in asqal fi mizanil abdi yawmal qiyamati min husnil khuluq aw kama qala. Allah yace babu wani abu mafi nauyi a cikin sikelin bawa a ranar kiyama sama da kyawun hali. Kyawun hali da kyawar ɗabi'a sun fi komai nauyi a cikin sikeli a ranar kiyama. Haka hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kalimatani khafifatani alal lisan habibatani ila arrahman saqilatani fil mizan subhanallahi al'azim subhanallahi wa bihamdihi. Zan Allah yake cewa kalimomi guda biyu masu sauki akan halishi, ma'ana ba su da nauyi, kuma masu matukar soyuwa a gun Ubangiji subhanahu wa ta'ala, masu matukar nauyi a cikin sikeli. Zan Allah yace shine subhanallahi al'azim subhanallahi wa bihamdihi. To, dukkan waɗannan hadisai sun nuna cewa na daga cikin nau'ikan awan da za a yi a ranar kiyama aikin da bawa ya aikata Ubangiji ta'ala zai jassama shi a maida shi wani jiki a saka a cikin sikeli a auna. Sannan nau'i na biyu daga cikin awan da za a yi ma bawa a ranar kiyama shine wato littafin aiki, littattafan da aka tabbatar da abinda mutum ya shuka a rayuwarsa na alkhairi da na sharri, to su ne za a saka a cikin sikelin a auna, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa, yake cewa a ranar kiyama za a fito da bawa a baje masa littattafansa na miyagun ayyuka littafi 100. Manzo Allah ya ce kowane ɗaya daga cikin littattafan wato tsawon iya tsawon ganinsa, iya inda ganinsa ke hangowa iya ƙarshen littafin kenan. A lokacin nan Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya tambayi wannan bawa, ya ce masa buɗe wannan littafi ka gani shin duk abin nan da yake cikin wannan littafi ka tabbatar da cewa kai ka aikata, ko ko mala'ikuna sun zalunce ka sun kaga maka aikin da ba naka ba. Bawa zai buɗe waɗannan littattafai ya diba ya diba ya karanta, sai ya ce ya Ubangiji na, ina tabbatar maka cewa gaba ɗayan abin da yake cikin littafin nan aiki na ne, babu wani abu da aka kaga mun wanda bai yi ba. To a lokacin nan bawa zai tada hankalinsa, zai zatan cewa zai yi yakinin cewa fa ya halaka, a yau ba shi da wata mafita. Ubangiji ta'ala sai ya faɗa, sai ya ce masa kwantar da hankalinka, wannan yini yini ne na adalci, ba yini bane ba wanda ake zalunci a cikinsa kamar yadda ake zaluntar ku a duniya. Ubangiji ta'ala sai ya ce da shi kana da wata ajiya a gun wanda kai baka san da ita ba. A lokacin nan Ubangiji ta'ala zai ba da umarnin a fito da wata el-kart, abinda yake jikin wannan kartin shine la ilaha illallah, sai a nuna masa, sai ya ce ya Ubangiji na, ina wannan kati, ina waɗannan littattafai guda ɗari. Ubangiji ta'ala sai ya ce masa kwantar da hankalinka, wannan yini ne na adalci, ba yini bane ba wanda yake na zalunci kamar yadda ake zaluntar ku a duniya. A lokacin nan Ubangiji ta'ala sai ya sanya waɗannan littattafai guda ɗari gaba ɗayansu, za a dora su akan tafin sikeli. Wannan el-kart wadda take dauke da la ilaha illallah sai a dora ta akan tafin guda, ana dora ta gaba ɗayan waɗannan littattafai 100 sai su dago, ita wannan katin sai ta yi nauyi ta rinjaye su gaba ɗaya. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani abu wanda ke rinjayar sunan Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan shine ake kira hadithul bitaqa, hadisin kati kenan, wanda yake bayani game da katin da ake auna aikin bawa a ranar kiyama, wanda wannan shi ma yana tabbatar mana daga cikin awan da za a yi a ranar kiyama, wani awan aikin wannan littafin aiki na bawa shine za a auna. Nau'i na uku daga cikin awan da ake yi a ranar kiyama, wani lokacin kai bawa kai ne za a dauko a saka a cikin sikelin a auna, a auna ka da aikin da ka aikata a ranar kiyama, kuma babu wanda zai yi nauyi a cikin sikeli sai mu'mini, kamar yadda hadisi ne sahihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa, yace da yawa mutum wanda yake babba kiba-kiba, manzo Allah yace za a zo da shi a ranar kiyama a saka shi a cikin sikili a auna, manzo Allah ya ce wallahi ba zai yi nauyin fuffuken sauro ba. Mutum wanda yake kosashe mai kiba a nan duniya, wanda ya kafirce ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala, za a zo da shi a ranar kiyama a saka shi a cikin sikili a auna, manzo Allah ya ce wallahi ba zai yi nauyin fuffuken sauro, ma'ana fuffuken sauro ma ya fi shi nauyi. shine Ubangiji ta'ala yake fada fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna, wadanda suka kafirce mana Ubangiji ta'ala yace ba ma tabbatar musu wani nauyi a cikin su kele a ranar kiyama. Haka lokacin da Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda ya hau wata itaciya ta al-Araq, shine iccen aswaki, yana famar ya karkado ma dabobinsa wato ganyen iccen aswaki su ci, iska sai ta ringa rauda shi saboda mutun ne ramon mai bashi da nauyi, gyautarsa ya dan kware, wasu daga cikin sahabbai suka ga kwabrin Abdullahi dan Mas'ud, kwabri ne wanda yake siri-siri, sai suke yi masa dariya. Maza Allah sallallahu alaihi wa sallam sai yake fada, yake cewa kuna yi masa dariya saboda rashin kabrin kwabrinsa. Maza Allah yace wallahi ina tabbatar muku lahuma indallahi asqalu min jabal Uhud, kwabrin dan Mas'ud a gun Allah a ranar kiyama sun fi dutsun Uhud nauyi, wanda dutsun Uhud a birnin Madina ma sai kai tafiya ta kusan kilo 14 a jikinsa ba tare da ka kai ƙarshensa, kuma shine ya fito zuwa hanyar Makka. To duk girman dutsen Uhud kwabrin dan Mas'ud ya fi shi nauyi a cikin sikeli a ranar kiyama. Wannan hadisi yana ɗaya daga cikin dalilan da suke tabbatar da cewa daga cikin awan da za a yi a ranar kiyama bawa shine a karan kansa za a ɗauko a saka a cikin sikelin a awan. To shine malam sai yake faɗa yace faman saqulat mawazinuhu, duk wanda kayan awansa na lada yana wuyaya yarjayi zunubi, fa ulaika humul muflihun, waɗannan su ne marabauta game da gidan aljanna Allah ya sanya mu a ciki. Sai ya ce wa man khaffat mawazinuhu, wanda kayan awansa na lada suka yi rashin nauyi, zunubin kenan yarjayi ladan, fa ulaika allazina khasiru anfusahum, waɗannan su ne waɗanda suka tabar da kawunansu a rayuwarsu ta duniya. Ubangiji ta'ala ya ce don haka a yau fi jahannama khalidun, a cikin wutar jahannama su masu dawwama ne har abada ba za a fitar da su, Allah ya kare mu. To don haka shi awo na ranar kiyama in an yi shi ka'ida ce, in kyawawan ayyuka sirran jayi miyagun ayyuka makoma ita ce aljanna kai tsaye, in kwa miyagun ayyuka suka rinjayi kyawawan ayyuka wal iyazu billahi makoma ita ce wuta, sai dai in an haɗu da rangwame na Ubangiji subhanahu wa ta'ala kamar yadda bayani zai zo a darasinmu na yau. Za mu tashi gaba ta gaba. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wali nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama hawdun fil qiyama ma'uhu ashaddu bayaban min al-laban wa ahla min al-asal wa abariquhu adad wa abariquhu adad nujumi as-samaa man shariba minhu sharbatan lam yadhma'a ba'daha abada was-siratu haqqun yajuzuhu al-abrar wa yazillu anhu al-fujjar ويشفق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر فيخرجون بشفاعته صلى الله عليه وسلم بعد ما تركوا وصاروا فهما وهمما فيدخلون الجنة بشفاعته ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات. قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان فالجنة مأوى أوليائه والنار إقاب لأعدائه وأهل الجنة فيها مخلدون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون ويؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار ثم يقال يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت. Malam Allah ya ji kansa na fada wali nabiyina Muhammad wali nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama haudun fil kiyama. Malam yake cewa annabin mu fiyayyen halitta annabi Muhammad salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi ajma'in, wato yana da wani tauki na musamman da Allah ya yi masa kyautarsa fil kiyamati a filin kiyama. Idan aka ce haud a larabci shine kududdufi, inda ruwa yake zawa ya taru, shine ake kira al-haud, wanda a Hausa kenan ana kiran shi tauki. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya masa kyautar wani tauki na musamman a filin al-kiyama, wanda kuma wannan kyauta bata keɓanta da shi ba. Dukkan annabawa da dukkan manzanni, kowanne daga cikin su Allah ya masa kyautar tauki a filin alkiyama, wadda al'ummar kowane annabi da kowane manzo za su je taukin annabin su su sha. Sai dai taukin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fi dukkan tabakunan da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba annabawa da manzanni, nashi ya fi na kowa, domin shi ne fiyayyen halitta a gun Allah. Kuma ya bayyana mana a cikin hadisi sahihi cewa tsawon tamkinsa tafiyar wata guda ne, haka fadin tamkin tafiyar wata guda ne, a hadisin da yake cewa haudi masiratu shahari, sai yace wa zawaya hu sawabu. Maza Allah ya ce tauki na tafiyar wata guda ne, kuma sasanninsa gaba ɗaya manzon Allah ya ce daidai ne, ba wanda ya fi wani, ma'ana da tsawon da faɗin ɗaya ne. Daga wannan gaba zuwa wannan gaba tsawon taukin sai ka yi tafiyar wata guda, kuma faɗin taukin sai ka yi tafiyar wata guda. A wata riwaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wato tauki na da Allah ya tanada mun a filin kiyama, manzon Allah ya ce tsawon shi da fadinsa shine yace ma baina ailata ila sana'a aminal yaman, tun daga birnin Aila manzon Allah ya ce sai kai tafiya zuwa birnin Sana'a a ta birnin Yaman. Malamai da suka kiyasta daga birnin Aila, birni ne wanda yana cikin Sham, zuwa birnin Yaman sai kai tafiyar wata guda, tafiyar wata guda. To kaga tafiyar wata guda daga nan tafiya ce wanda take mai nisa, wanda ma mu kiyasta bulaguran da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi da sahabbansa da jama'arsa daga Madina zuwa Makka a hajjin bankwana, wanda tafiya ce da mata da yara da dattawa, wanda ana yada zango a huta wani wurin, in aka yada zango sai an wuna an kwana sannan ayi gaba. A wannan bulaguro manzon Allah kwana 10 yayi daga Madina zuwa Makka, wanda daga Madina zuwa Makka tafiya ce gwalgwalan ta kilo 450, kamar daga nan da magarin zuwa Kwanni. An gane ko? Wanda mun tambaya wanda yake cewa in dai an samu mutum lafiyayye wanda yake mai kokari ba kasalantacce ba a wuni, yana iya yin tafiyar kilo 50, kuma wannan a tsakaice ne, mutum zai iya yin tafiya ta kilo 50. To kaga yanzu ka dauka addini mutum yayi tafiyar kilo 50, a wata tafiyar kilo nawa mutum yayi? 2500. An gane ku? Kilo 2500. to wannan a takeice ne ma wai ka dauki tsawon taukin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da fadin sa tafiya ta kilo 2500. To shine sai yake fada manzon Allah yake shine ma da yake fada yace ma uhu ruwan wannan tauki da Allah ya tanada ma manzon shi sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam shi da al'ummarsa ruwan taukin ashaddu bayadan minan laban, ma'ana yafi madara fari. Idan ana sanya misali wato game da abin da farin su yi kai karshe da madara ake kamantawa, to shi ruwan wannan tauki yafi madara fari. Sifa daga cikin sifofinsa, sifa ta farko kenan, ma'uhu ashaddu bayadan minan laban, ruwan taukin yafi madara fari. Sifa ta biyu, wa ahala minal asali, kuma yafi zuma zaki. In dai zaki ne to zuma karshe ce, to amma ruwan wannan tauki yafi zuma zaki. Yana daga cikin sifofinsa da suka zo a cikin hadisi ingantacce. Sifa ta uku, manzon Allah ya ce wa abradu minas salji, kuma yafi kankara sanyi. An gane ko, yafi kankara sanyi. Sifa ta hudu, manzon Allah ya ce wa adiyabu minal miski, kuma yafi almiski kanshi. Kenan sifa ta farko yafi madara fari, sifa ta biyu yafi zuma zaki, sifa ta uku yafi kankara sanyi, sifa ta hudu kuma yafi almiski kanshi. Almiski a cikin turare shine karshe a wajen kamshi. To ruwan wannan tauki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yafi almiski kanshi. Sannan shine malam sai yake fada wa abari kuhu, wato kofukan da Allah ya tanada ga wannan tauki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, adadin nujumin samai, wato yadda ka san taurari na sama ga yawa haka suke, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi yace wa kizanuhu, yake cewa adadin nujumin samai au kama qala, kofukan shan wannan ruwa manzon Allah yace yadda ka san taurari na sama haka suke. Malamai suka ce anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamanta waɗannan kofuka da taurari na sama, wato ta fuska biyu. Fuska ta farko yadda kaga taurari suna kyalli suna haske, to haka wannan kofuka suke haske suna kyalli. Fuska ta biyu yadda ka san taurari na sama suke da yawa, to haka wannan kofuka di yawan al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, duk wanda yazo shan wannan ruwa to ba maganar yayi jiran cewa wani na kama cibiyar ka sai in ka sha sannan ka ban, a kowa zai samu kofin da zai dauka ya sha. Shine nan malam yace wa abariquhu, lafazin abariq jam'i ne na ibriq. An gane, aka ce ibriq shine ake kira finjani, ma'ana kofi kenan wanda yake da marki marka. Shine yace adadin nujumin samai, yadda ka san yawan taurarin sama haka kofikan suke. Sifa ta shida, man shariba minhu, duk wanda man shariba minhu sharba, duk wanda ya sha ruwan wannan tauki kurbade tak, lam yazma abadaha abadan, har abada ba zai yi kishirwa ba, shi da kishirwa an kare. Duk wanda Allah ya masa dace ya kurbu ruwan wannan tauki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, to shi da kishirwa an kare. To dan haka shi wannan tauki da Allah ya tanada ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma yana da wasu azururu guda biyu waɗanda suke da ƙarshi. Azururin ɗaya na zinare ne, ɗayan kuma na azurfa ne, wanda kuma suna da ɗar wannan ruwa daga tankin da ake daga ƙoramar da ake kiranta Al-Kausar, wanda kuma ita a gidan aljanna take. wanda Allah yayi kyautar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sura ta musamman inna a'tainakal kautsar al-kautsar manzon Allah yace wata kurama ce a gidan aljanna wanda Allah ya mun kyautar ta to wannan kurama daga ruwanta ne yake da dar wannan tauki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin shi wannan tauki a filin alkiyama yake daga gidan aljanna waɗannan azururu guda biyu suke zubo da ruwa ga wannan tauki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ɗaya na zinare ɗaya na azurfa wanda idan aka wayi gari kiyama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan rigayi al'ummarsa wannan tauki yana jiran jama'a su iso shine yake cewa ni ne zan gabace ku zan rigaye ku zuwa wannan tauki ina jiran ku to shine sai aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce masa kamar yadda a wani hadisi sahihi wata rana ya ziyarci makabarta ta bakiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yayi addu'a ta shiga makabarta assalamu alaikum dar qaumin mu'minin wa inna insha Allahu bikum lalahiqun sai manzon Allah yake cewa wadidtu anni ra'aytu ikhwani manzon Allah yace wallahi nayi guri ina ma a ce naga ƴan uwana sahabbai suka ce alasna ikhwanaka ya rasulullah ya manzon Allah yanzu mu ba ƴan uwanka bane ba manzon Allah sai yace bal antum ashabi kusan da cewa ku sahabbai na ne matsayin da kuke da shi martabar da kuke da ita game da ni ta wuce ƴan uwantaka bayan ƴan uwantaka kuna da wata daraja ta musamman ku sahabbai na ne sai suka ce to ya rasulullahi ta yaya zaka gane ƴan uwanka a ranar kiyama wanda a yanzu ba su zo ba wanda nan gaba ne za su zo yaya za a yi ka gane su a ranar kiyama manzon Allah sai yake cewa a ra'aito ku faɗa mun mutum ne yake da doki mai arwalla idan aka ce doki mai arwalla shine doki wanda yake da farin goshi da farin kafafuwa manzon Allah yake ku faɗa mun mutumin da yake da doki mai arwalla aka ɗau wannan doki nasa aka saka shi a garken baƙaƙen dawakai Lut manzon Allah yace shin wannan ba zai iya gane dokin sa suka ce kwarai da gaskiya rasulullahi ai kai tsaye zai gane dokin sa mutumin da yake da doki mai farin goshi mai farin kafafuwa aka saka shi a garken dawakai waɗanda suke bakake Lut ai kai tsaye zai fitar da nashi manzon Allah sai yace to inna ummati ya'tuna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu kusan da cewa al'ummata a ranar kiyama za su zo suna masu fari biyar game da gurabun arwalla wannan arwalla da muke yi yau da gobe alama ce wadda Allah yake bance mu da ita wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai bambanta al'ummar shi a ranar kiyama to da zaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga al'ummarsa da wannan alama wadda suka keɓanta da ita zai ringa cewa halunmu halunmu kuzo 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 jama'a suna zawwa can wasu in sun tinkaro mala'ikun Allah sai su datse tsakaninsu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su ringa kurarsu da guduma sai manzon Allah sai ya ringa cewa al'umma ta ce sai su ce ya rasulullahi baka san ba abinda suka farar da shi bayanka domin sun juya hannun agogo baya sun canza sunnarka sun canza karantarwarka manzon Allah sai ya ringa fasukan fasukan Allah ya dada nisan ta su Allah ya dada nisan ta su to wannan hadisi yana tabbatar da duk wanda ya juya hannun agogo baya ya canza karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to Allah zai haramta masa shan wannan ruwa a ranar kiyama waliyazu billahi wanda ya saki reshi ya kama ganye ya saki sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kama bid'a to a ranar kiyama in ya tinkaro mala'ikun Allah za su datse tsakanin shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za su kore shi da guduma ba zai sha ba to dan haka sababin abin da zai ma bawa dace game da shan wannan ruwa a ranar kiyama shine ruku da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sau da kafa. Sannan kuma shi wannan tauki abinda muke so mu sani, kamar yadda wasu malamai sun tafi akan cewa sai bayan an dora sikili ne sannan shi wannan tauki yake biyowa baya, amma a magana mafi rinjaye kafin a girka sikili ne wannan tauki yake kasancewa. Saboda hikima, idan an wayi gari kiyama aka yi busa ta tashi, bayi za su fito daga cikin kaburinsu suna masu tsananin kishirwa. To a lokacin nan kowane annabi da kowane manzo zai kirayi al'ummarsa za su zo ga wannan tauki da Allah ya tanada masa domin su sha. Duk wanda ya sha wannan ruwa kuma shi da kishirwa an kare, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa. To dan haka shine anan yana daga cikin aqidar ahlus sunna wal jamaa, wato shine mu yi imani da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da tauki na musamman wanda Allah ya tanada masa a filin alkiyama. Taukin da fadin sa da tsawon sa ɗaya ne, tafiyar wata guda ne. Ruwan taukin yafi madara fari, yafi zuma zaki, yafi kankara sanyi, kuma yafi almiski kanshi. Kofikan sun fi taurarin sama yawa, kuma sun fi su kyalli, kuma duk wanda ya sha wannan ruwa har abada ba zai yi kishirwa ba. Allah ya shayar da mu. Malam sai yake faɗa, sai yake cewa wasiradu haqqun, wato siradi malam yace gaskiya ce kasantacciya wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar mana da nassi na Al-Qur'ani, haka da san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan aka ce siradi, wata gada ce ta musamman wadda Allah subhanahu wa ta'ala yake girka ta akan wutar jahannama. Duk wanda zai je aljanna sai ya bi ta kan siradi. Kuma rantsuwa Allah ya yi, wa in minkum illa wariduha, babu wani daga cikin ku ku bayina, yace illa wariduha, face sai ya hau kan wannan gada. Kana ala rabbika hatman maqdiya, wannan ya kasance abu ne wanda yake na tilas, wanda yake abun hukuntawa, wanda ubangijinka shi ya hukunta. Kowa daga cikin mu'minai, annabawa da manzanni, kowa sai ya hau kan siradi. Kuma shi wannan siradi, kamar yadda ya tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, daga cikin sifofinsa wato yafi takobi kaifi, kuma yafi gashi wato rashin kauri. An gane ku, gashi ma yafi shi kauri. Kuma sannan wannan gada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mazalla, wato me sanya talallabiya ce. An gane ko, ma'ana babu wani diddige da yake tabbata a kanta sai wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar masa da diddigen shi. Saboda wuri ne wanda yake mai santsin gaske, kuma sannan yana daga cikin sifofinsa kuma ga duhu waliyazi billahi. A nan in an hau kan siradi, mu'minai kowa za a bashi haske gwalgwadon imanin shi. Gwalgwadon imanin mutum za a bashi haske, wanda da wannan haske ne zai ringa ganin gabansa. Kuma sannan shi a gefin siradin dama da haunin shi, maza Allah ya ce akwai kalalib da khatatib, ma'ana akwai wasu kugiyoyi wanda Allah ya umarce su da kama duk wanda aka ce su kama. Duk wanda suka warto wal iyazi billahi za su jefa shi kasan wutar jahannama ce. Kuma sannan manzon Allah ya ce wa tursalul amanat, za a turo amana, daga mutum ya tunkaro amana sai ta tsaida shi. In ka bayar da ita ka wuce, in kuma ka ci amana wal iyazi billahi to za ka yi kasa, za ka rubuta kasa. kuma in an hau kan wannan siradi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ba wanda ke magana in banda annabawan Allah, su ma iya abinda annabawan Allah suke fada Allahumma sallim Allahumma sallim a Hausa kenan, kamar yadda muke fada Allah gyara Allah gyara, iya abinda annabawa da manzanni suke fada, ma'ana ya Allah ka kubutar da mu, ya Allah ka kubutar da mu. Sannan wannan kuma siradi in an haushi bayi za su ketare shi, wato suna mabambanta kuma gwalgwadon ayyukansu, kamar yadda ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce daga cikin bayi akwai waɗanda suke ketare siradi kalbar itan karwar kiya, Allah ya sanya mu a cikinsu. Sahabai suka ce ya Rasulullahi menene kamar walƙiya, manzon Allah ya ce ba ku ga ba walƙiya a cikin abin da yake kyautawar ido ta kanje ta zo, kafin ka kyauta idanka walƙiya ta yi walwal ta yi ta gama, to wasu kamar haka za su ketare, Allah ya sanya mu a cikinsu. Wasu manzon Allah yake cewa za su wuce kamar gudun iska, kamar yadda ka san guguwa ta taso ta wuce, to wasu haka za su wuce. Wasu kuma manzon Allah ya ce ka ajawi dil khayli, yadda ka san kamar ingarmun dawakai, yadda doki ingarma yake sukuwa, wasu haka za su wuce. Wasu kuma manzon Allah ya faɗa kamar yadda ka san ajawi dil rijal, wato namiji wanda yake kakkarfa yadda yake gudu, wasu haka za su wuce. Wasu kuma za su wuce ta da tafiya, kamar yadda ka san wannan tafiya ta al'ada haka za su hawa. Wasu kuma da jan gindi, wal iyazu billahi, suna jan gindi suna jan ciki, waɗannan kuma ba sa wucewa, wasu da jan ciki za su rubuto cikin wutar jahannama. To anan ne fa in an hau munafikai haskensu yake wucewa, wanda daman su la ilaha illallah da suka yi ta a duniya ba dan sun yarda da ita ba, sun faɗa ne da harshe amma zuciyarsu bata kudirce ba, dan haka da zaran an hau siradi wannan haske da aka ba su sai ya wuce, sai su ringa kiran mu'mine cewa wai su dakata musu su zo su dosa na haske, sai a ce da su kilar ji'u wa ra'akum faltamisu nura, ku koma can bayan ku kun baro haske, kun baro shi tun a duniya. Amma munafikai da kafirai wal iyazu billahi, da zaran an hau siradi to ba sa wucewa, wannan kalalib wannan kugiya da wata kaya wadda ake kiranta shauku sa'adan, maza Allah ya ce kamar yadda ka san shauku sa'adan kayar tsedau, amma fa tsedan Allah kadai ya san iyaka yadda yake. Lafazin kalalib jam'i ne na kallu, in aka ce kallu ita ce kamar fatsa, indai kaga fatsa wadda ake kamun kifi, ko kuma irin wato wata waya wadda a mayanka ake kafa ta wadda ake rataye dabba in an fide, to haka take wannan kugiya, amma Allah kadai ya san girmanta. Wanda an girka su a dama da haunin siradi, kuma an ce su kama wani da wani, duk wanda yazo wanda Allah ya ba su umarni ba za su bar shi ya wuce ba, suna warto shi sai wutar jahannama, wanda suka dan yaga ya dan kuce wannan shine zai wuce, wal iyazu billah. To dan haka yana daga cikin aqidar ahlus sunna wal jamaa wannan gada da Allah zai dora ta akan wutar jahannama, wanda kuma ta kanta za a bi domin shiga aljanna, malam yace hakkun gaskiya ne. Yajuzu hul abraru, bayin Allah nagari waɗanda suka yi da'a ga ubangijinsu, suka yi da'a ga manzansa, wannan za su ketare, malam yace waye zillu anhul hujjar, waɗanda suke malalata kangarri, waɗanda suka kangare ma ubangijinsu, waye zillu anhu, su kuma za su surce gabarin shi kenan su fada cikin wutar jahannama. Malam sai yace waye shafa'u nabiyuna Muhammadu sallallahu alaihi wasallam fi man dakala an-nar min ummatihi min ahli al-kaba'ir, wato annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam zai yi ceto game da al'ummarsa ma'abuta manyan laifuka waɗanda suka shiga wuta, gani ko waɗanda suka shiga wuta daga cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, to Allah zai ba shi cetonsu ya je ya cece su a fiddo su daga wuta a kai su aljanna. shine malam yace fa yakhrujuna bi shafa'atihi, za su fito daga wuta a sababin cetan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba'da mahataraku, bayan sun kone qurmus wa saru fahaman, sun zamanto gawayi wa humaman, sun yi bakikirin wato bayan sun kone yadda ka san gawayi sun kone qurmus, haka Allah zai bada cetan su ga Annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam, aje a fito da su daga cikin wuta. Fa yadkhuluna aljannata bi shafa'atihi, su shiga aljanna da cetan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wanda wannan dai ne daga cikin nau'ikan cetan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zai yi a ranar kiyama, wanda kuma wannan aqidar ahlus sunna wal jamaa, masu manyan laifi waɗanda suka mutu ba tare da sun tuba ba, idan Allah bai rangwamta musu ba ya saka su cikin wuta, to bayan sun kone qurmus Allah zai bada cetan su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, haka zai bada cetan su ga mala'iku, haka zai bada cetan su ga sauran mu'minai, aje a cece su a huddo su daga gidan wuta a jefa su a kai su aljanna, kamar yadda yake zo a cikin hadisi sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa, idan ƴan aljanna sun shiga aljanna, ƴan wuta sun shiga wuta, Ubangiji ta'ala zai faɗa ga mala'ikunsa sai ya ce, ku je ku bincika wuta, duk wanda kuka samu imani a zuciyarsa gwalgwadon nauyin ƙwayar kumayya, kumayya haƙƙi ne wanda ake yin tsintsiya da shi, ƙwayar shi ta kai ƙarshe ne a wajen ƙanƙanta, ko kuma ka ce ƙwayar gadagi, gadagi ciyawa ce. To Allah zai faɗa ga mala'iku, duk wanda kuka samu imani a zuciyar shi fa gwalgwadon ƙwayar kumayya, ku fito da shi. A lokacin nan mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala za su je su burcika wuta, su bincika, su bincika, duk wanda suka samu imani tare da shi ko mun kankantar shi za su fito da shi. Maza Allah ya ce za a huddo su sun kone qurmus tamkar gawayi, maza Allah ya ce za a jefa su cikin wata ƙorama ta rayuwa, ana jefa su cikin wannan ƙorama take yanke, manzon Allah ya ce gangan jikinsu zai toho yayi kyau, maza Allah ya ce sannan a kai su aljanna. To wannan ceto ne na musamman wanda aqidar ahlus sunna wal jamaa, dole ne mu yi imanin cewa mu'minai waɗanda suka mutu akan manyan laifuka ba tare da sun tuba ba, ko da an jefa su wuta a ƙarshe sai an fitar da su da cetan masu ceto an kai su aljanna. Sabani ga khawarij da mu'tazila, su sun tafi akan cewa duk wanda ya mutu akan babban laifi zai shiga wuta, kuma suka ce zai dawwama har abada ba za a fitar da shi ba. Wannan ya saba ma ayoyi na Al-Qur'ani, ya saba ma hadisai ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Babban laifi daya daya ne yake dawwamar da bawa a wuta, shine shirka. Shirka ita kadai ce laifin da in bawa ya shiga wuta a sababinta har abada ba zai fita ba. Amma duk wani aiki na sako koma bayan shirka, ko mun tsawon zaman da mutum yayi a wuta, to a ƙarshe Allah zai bada cetan shi ga masu ceto a fito da shi a kai shi aljanna. Shine anan ma ne yake faɗa, yace wa yashfa'u nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wa sallam, annabinmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama zai yi ceto, fi man dakhala an-nar min ummatihi, game da wanda ya shiga wuta daga cikin al'ummarsa, min ahalil kaba'ir, daga cikin ma'abuta manyan laifuka, bazan Allah zai je ya cece su abun Allah subhanahu wa ta'ala, ya nemi alfarma a huddo su a kai su aljanna. Shine malam ya ce fa yakhrujuna, za su fito daga cikin wuta bi shafa'atihi, da cetan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ba'da mahataraku, bayan sun kone qurmus wa saru fahaman, sun zamanto gawayi wa humaman, sun zamanto bakikirin. Fayadkhuluna aljanna, za su shiga aljanna bi shafa'atihi, da cetan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Sai ya ce wali sa'ir la anbiya'i, haka nan na ga sauran annabawa, wal mu'minina, da mu'minai, wal mala'ikati, da mala'iku, shafa'atu, su ma suna da ceto na musamman da za su yi. bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya cece al'ummar sa masu manyan laifi, sauran annabawan Allah su ma za su yi ceto, mu'minai za su yi ceto, mala'iku su ma za su yi ceto, kamar yadda Allah ya faɗa, wala yashfa'una illa liman irtaba, mala'iku ba sa ceton kowa a ranar kiyama sai wanda Allah ya yarda a cita. Sai ce wa hum min khashiyatihi mushfiqun, su mala'iku game da tsoron Ubangiji subhanahu wa ta'ala masu firgici ne. To sai dai shi wannan ceto a ranar kiyama yana da sharuɗa guda biyu. An gane ko ceto baya inganta a ranar kiyama sai ya cika sharadi biyu. Sharadi na farko shi ne iznullahi ta'ala li shafi'i an yashfa. Duk wanda zai yi ceto a ranar kiyama sai wanda Allah ya bashi izinin ceto. Allah ba a yi masa karin tsaye. Wani bai isa ba ya yi bugun gaba ya ceci wani a ranar kiyama sai bayan in Allah ne ya bashi izini. Da aka maganar cewa akwai wani zai zo a ranar kiyama da wata alkyabba mai aljihu 70,000, wai zai kwashi ya nashi mabiya hanyar shi, wai ku kuna can kuna tsaye a kun hisabi, wai duka sai ya tattare ya nashi ya kai su aljanna, wai ba tare da an auna kayansu ba tare da komai ba. Kaga wannan magana ce wanda bai ma dace a ce mai hankali ya dauke ta. Cetan nan fa sai da izinin Allah. Shi ya faɗa man zallazi yashfa'u indahu illa bi izni. Babu wani wanda zai yi ceto a gun Allah sai bayan samun izini, sai wanda Allah ya bashi izini. Haka a cikin suratu Yunus da suratu Sajida, ma min shafi'in illa min ba'di izni. Babu wani mai ceto a ranar kiyama sai bayan samun izini daga Allah. Kuma haka ya faɗa wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman azina la. Ceton masu ceto ba ta amfanar kowa a gun Allah sai dai wanda Allah ya bashi izinin ceto. To wannan shine sharadi na farko. Ba wanda ya isa ya ceci wani a ranar kiyama sai wanda Allah ya bashi izini. Sannan sharadi na biyu, ko da an baka izinin ceton, to ba wanda kaga dama ba za ka ceta, sai wanda Allah ya yarda a cece shi. An gane ku, sai wanda Allah ya yarda a cece shi sannan za ka ceta. Domin cai wala yashfa'una illa liman irtaba. Babu mala'iku ba sa ceton kowa a ranar kiyama sai wanda Allah ya yarda a cece shi. Kuma haka ya faɗa yawma idhil la tanfa'u shafa'atu illa man adina lahu ar-rahman wa radiya lahu qawla. Yinin al-kiyama ceto baya amfanar kowa illa man adina lahu ar-rahman, sai wanda Allah ya bashi izinin yin ceto, wa radiya lahu qawla, kuma sai wanda Allah ya yarda da fadarsa shi wanda za a ceta. Kuma haka yace wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda. To dan haka babu wanda Allah zai yarda ya bada ceton shi sai wanda ya mutu akan tauhidi, mutumin da ya mutu baya shirka. Duk mutumin da ya mutu baya shirka, komin girman laifinsa, ko da laifin shi shi kadai ya kai ya cika sama da kasa, to ba zai dawwama a wuta. A ƙarshe komin tsawon zaman da ya yi a wuta, Allah zai sa masu ceto su cece shi. Abu ɗaya takne yake haramta ma bawa ya samu ceto a ranar kiyama wanda ya mutu yana shirka, hada bautar Allah da wani. Dan haka hadisi ne sahihi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa li kulli nabiyyin da'awatun mustajaba, kowane annabi da kowane manzo da Allah ya aiko, Allah ya masa garantin addu'a daya karbabba cewa yayi a karba masa. Duk wani annabi da kowane manzo sai da Allah ya masa alƙawarin yana da addu'a daya, duk abin da yake so ya roƙa za a karba masa. Maza Allah ya ce fata ajjala kullu nabiyyin da'awatahu, kowane annabin da kowane manzon ya yi gaggawa ya yi addu'ar kuma an amsa masa. Maza Allah sai ya ce wa inni khtaba'atu da'awati shafa'atan li ummati yawmal qiyama, kusan da cewa ni na ɓoye addu'a ta ban yi ba domin ceton al'ummata a ranar kiyama. Kaga irin tausayi da Allah ya kimsa a zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. shi addu'ar shi bai yi ba koye ta yi sai a ranar kiyama zai shine yace wa innikta ba'atu da'awati yace ni na koye addu'ata shafa'atan li ummati domin ceton al'ummata a ranar kiyama sai yace fahiya na ilatun insha Allah man mata min ummati la yushriku billahi shay'a yace ceto na tabbas duk wanda ya mutu daga cikin al'ummata baya shirka to sai ya shiga karkashin ceto na a ranar kiyama duk wanda ya mutu baya shirka to komun tsawon zaman da yayi a wuta komun girman laifinsa ba zai dawwama ba za a fitar da shi a kai shi aljanna to dan haka waɗannan sune sharuɗa biyu na ceto a ranar kiyama samun izini na Allah subhanahu wataala ga wanda zai yi ceto abu na biyu wato shine yarda da shi wanda za a ceta to dan haka ceton kuma kusan kala takwas ne akwai ceton da yake banta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai ceton da kuma sauran annabawa da mala'iku suna tarayya da shi ceton da yake banta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai babban ceto wanda ake kiran shi al-maqamul mahmud wanda bayani ya gabata akan shi a darasin mu na wancan sati wanda in tsayuwa ta yi tsayuwa a ranar kiyama an kusanto da rana daidai da kawunan jama'a jama'a sun hada jibi wani ya ka masa idan sa wani ya ka masa guiwa wani ya ka masa madaurin wando wani jibi ya masa dizali a lokacin nan jama'a za su je gun annabi Adam da sunan ya nema musu ceto Allah ya rabe hukunci kowa ya san makomar sa annabi Adam ya ce ba zai iya ba ku je wajen annabi Nuhu a je wajen annabi Nuhu ya ce ba zai iya ba ku je wajen annabi Ibrahim a je wajen annabi Ibrahim ya ce shi ma ba zai iya ba ku je gun annabi Musa a je gun annabi Musa ya ce shi ma ba zai iya ba a je gun annabi Isa ana zuwa gun annabi Isa ya ce shi ma ba zai iya ba ku je gun fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana zuwa gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai ce ana laha ni zan iya shiga gaba da nema muku wannan ceto a gun Allah zai je ya fada a kalkashin al'arshin Ubangiji subhanahu wataala Allah zai lakanta masa wani yabo na musamman yabon da Allah bai taba lakanta ma wani bawa daga cikin bayinsa zai yi yabo da jinjinawa ga Ubangijinsa a ƙarshe Allah zai ce masa dago kanka roki duk abin da kake so a baka nemi ceton duk wanda kake so za a karɓi cetonka manzon Allah sai ya ce al'ummata ya Ubangiji na al'ummata ya Ubangiji na a lokacin nan Ubangiji ta'ala zai zo filin alkiyama da mala'ikunsa zawwa wadda ta dace da girmansa domin rabe hukunci tsakanin bayi wannan shine ake kiran shi babban ceto wanda yake banta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma akwai ceto da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai yi wanda shi ma yake banta da shi wanda bayan an ketare sirati bayi za su zo kofar aljanna idan aka zo kofar aljanna za a samu kofar aljanna a rufe kuma ba wanda ya isa ya wuce gaba ya kwankwasa in banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce ati babal yawm ati babal jannati yawmal qiyamati fa astafti yace zan zo kofar aljanna a ranar kiyama na kwankwasa na nemi cewa a buɗa mu fa yaqulu al-khazin mai tsaran aljanna mai galin aljanna sai yace man anta kai ko wane ne manzo Allah yace fa aqulu muhammad sai in ce masa ni ne muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam mai galin aljanna sai yace bika umirtu alla aftaha li ahadin qabla daman da kai aka bani umarnin cewa kar na buda ma wani kafin shigarka a lokacin nan za a buda in manzon Allah ya wuce sannan al'umma ta biyo baya Allah ya sanya mu a cikin su wannan shi ma ceto ne wanda yake banta da shi ceto na uku wanda yake banta da shi ceto domin saukaka ma kafiri azaba Allah ya yi alkawari kafirai ba maganar a saukaka musu azaba kamar yadda Allah ya faɗa wallazina kafaru lahum naru jahannama la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min azabiha wadanda suka kafirce ma ubangiji subhanahu wataala na gare su wutar jahannama ba a hukunta musu mutuwa balantana su mutu kuma ba a saukaka musu azaba ubangiji ta'ala sai ce kazalika najzi kullu kafur kowane kafiri Allah yace haka muke sakauta masa to amma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya bashi ceto na sauka kama kafiri daya daya azaba shine Abu Dalib. An tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da Abu Dalib amminsa baban Ali cewa ya kasance yana kawo maka taimako da agaji, yana hanawa a taba ka lokacin da ka zo da wannan addini, shin ko ka sakauta masa da wani abu? Manzon Allah yace kwarai, yace wallahi da yana tsake tsakin wutar jahannama na nemi alfarma, na nema masa ceto a gun Ubangiji na, aka fito da shi wani balbali na wutar jahannama, aka dora masa garoshi biyu a kasan diddigensa. Manzon Allah yace kwakwalluwar shi tana ta falfasa saboda tsabar zafi na garoshin wannan guda biyu. Shi a iya tunanin shi azabar shi ta fita kowa. Manzon Allah yace wallahi shine karshe wato a cikin ƴan wuta game da azaba, ma'ana shine azabar shi kasa. To wannan shi ma ceto ne wanda yake banta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Akwai ceto da manzon Allah zai yi da sauran annabawa, za a auna ayyukan bayi, zunubi, yarin jahila da an kama su, za a kai su wuta, manzon Allah zai yi ceto. Allah ya sa zai yi ceto cewa a dawo da su a kai su aljanna. Bayan an auna fa zunubin yarin jahi ladan kuma an kama su za a yi wuta da su, manzon Allah zai yi ceton su a dawo da su a kai su aljanna. Akwai kuma waɗanda in an zo an auna ladan da zunubi za su yi daidai, ba wanda ya rinjayi wani, su ma manzon Allah sai ya nema musu ceto da alhurma a gun Ubangiji subhanahu wata'ala, a yi musu rungume a kai su aljanna. Kuma akwai ceton da zai yi kuma sauran annabawa za su yi game da daga darajar masu ƴan aljanna a cikin aljanna. Misali kana matsayi na 10 sai manzon Allah ya nema maka ceto da alhurma a kai ka matsayi na 20 ko na 30 ko na 40. Kuma haka akwai ceto wanda yara kankana za su yi ga uwayensu, ma'ana yaran da ya mutu kafin ya balaga, su ma wannan za su yi, yaran da suka mutu kafin su balaga za su ceci uwayensu a ranar kiyama a kai su aljanna. Wannan duka yana daga cikin nau'ikan da sauran annabawa da manzanni da mu'minai suna tarayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shine malam sai ya ce wala tanfa'ul kafira shafa'atu shafiina, ceton masu ceto ba sa amfana kafirai, duk wanda ya mutu akan kafirci Allah ba zai bada ceton shi a ranar kiyama. Malam sai yake faɗa wal jannatu wan naru makhluqatani, aljanna da wuta halitta ne na Allah subhanahu wata'ala, tuntuna Allah ya halicce su, akwai su a maganar da muke ma a yanzu. La tafniya ne malam yace ba sa karewa har abada. Fal jannatu ma'awa awliyaihi, wato ita aljanna makoma ce ta masoyan Allah subhanahu wa ta'ala. Wan naru iqabul li a'da'ihi, ita wuta wato ukuba ce ta makiyan Allah subhanahu wa ta'ala. Duk da cewa wannan gaba ya kamata mu dakata, lokaci ya tafi, da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.